This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakken labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Saminna. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce hukumar ta na buƙatar fara daukar muhimman matakai ko kuma kididdiga ta musamman tare da azumin hana kasar kaiwa makurar cin bashi da wuri tun daga ranar 14 ga watan Janairu. Ta bayyana hakan ne a cikin wata wasiƙa da aka aike wa shugabannin majalisar dokoki da yammacin jiya Juma'a. Ma'aikatar ta taba daukar irin wannan mataki a can baya, amma da zarar waɗannan matakan suka kare aiki, gwamnati na fuskantar barazanar kasa biyan bashin da ake binta, har sai dai idan ƴan majalisar dokoki da shugaban ƙasa sun amince su ƙara daga ƙayyadaddun matakin karɓar bashi na gwamnatin Amurka. Lamarin na zuwa ne bayan shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan wani kuduri zuwa doka a makon da ya gabata wanda ya hana rufewar ayyukan gwamnati, amma bai hada da babbar bukatar zababben shugaban Amurka Donald Trump na neman ƙara adadin bashi na kasar ba. Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Kamal Adwan a jiya Juma'a, daya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin Gaza, inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da wasu ɗaruruwan mutane barin wurin, a cewar jami'an kiwon lafiya na Gaza. Dakarun tsaron Isra'ila sun musanta shiga ko kuma kona ginin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta Gaza ta ce sadarwa ta yanke tsakaninta da ma'aikatan da ke cikin asibitin wanda ke arewacin birnin Beit Lahia. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce ba za a iya tantance ainihin abin da ya faru kai tsaye ba, saboda sojojin Isra'ila su hana 'yan jaridar kasashen waje shiga zirin Gaza. A jiya Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-hare kan mayakan Hamas da ke kusa da asibitin, kuma ta umarci mutane da su fice daga asibitin, amma ta musanta cewa sojojin nata sun shiga a ciki. Rundunar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa asibitin ta kasance wata muhimmiyar mafaka ga kungiyoyin 'yan ta'adda, kuma ana ci gaba da amfani da ita a matsayin maboyar 'yan ta'addan. To sai dai jami'an asibitin sun musanta wannan ikirari. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce ba shi da tabbacin cewa zai iya tsira da rayuwarsa a wani harin da jiragen saman yakin Isra'ila suka kai kan babban filin jirgin saman Yemen, a cikin jerin hare-haren da take kaiwa kan 'yan tawayen Houthi masu alaka da Iran. Director General na hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce bamaban da suka fada kan ginin suna da matukar tada hankali, ta yadda kunnuwansa suka yi ta rugugi har 'yan kwanaki bayan harin. Tedros ya ce nan take aka tabbatar da cewa an kai harin ne a filin jirgin, yana mai bayyana yadda mutane suka shiga cikin rudani a wurin bayan fashewar wasu bamaban kusan hudu, ɗaya daga cikin su kusa da inda yake zaune duk da ɗakin jiran matafiya. Tedros ya ce shi da takwarorinsa sun makale a filin jirgin saman na tsawon sa'a guda ko abin da ya fi haka, a yayin da ya yi ta jiyo karar abin da ya yi zaton jiragen sama maras matuka ne ke shawagi a sama, lamarin da ya haddasa damuwar cewa za su iya sake bude wuta. Harin na Isra'ila kan Yemen ya uku ne bayan da mayakan Houthi suka yi ta harba rokoki da makamai zuwa Isra'ila a wani abin da suka bayyana a matsayin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza. A jiya Juma'a, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da lauyoyi da 'yan siyasa a ƙasar Kenya sun bayyana matukar damuwa kan yadda aka sake sabunta yawaitar sace-sacen mutane inda ake auna masu sukar lamirin gwamnati. An shirya wata 'yar karamar zanga-zanga a garin Embu da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda wani matashi mai shekaru 24 Billy Mwangi ya ɓace a ƙarshen makon da ya gabata. An zargi dakarun tsaron ƙasar da ke yankin gabashin Afirka da kamawa da tsare mutane da dama ba bisa ka'ida ba, tun bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da matasa suka yi a watannin Yuni da Yuli. ‘yan sanda sun musanta hannu a lamarin, amma masu fafutuka sun saka ayar tambaya kan dalilin da yasa ba a ganin suna gudanar da bincike kan bacewar mutanen. Kungiyar lauyoyin Kenya ta ce musantawar da babban sifeto general na ‘yan sanda ya yi a baya-bayan nan bai isa ba. Tana mai kira da ya ɗauki tsauraran matakai akan masu sace mutanen ko kuma ya yi murabus. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a farkon wannan shekara cewa bincikenta ya nuna yatsa kan wata runduna ta musamman da aka kafa daga hukumomin tsaro da dama.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Asuba da fatar an wayi gari lafiya, na sanyi na barka da ganin Asabar ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fata an shekara lafiya.
To lafiya
da sanyin na.
A lafiya kalau muka shekaru alhamdulillah Malam Agnes, kuma barkamu da ganin wannan rana da ke da duk masu tauraron mu.
Ai kuwa godiya ga Allah. Shekara kwana.
Shekara kwana.
Har yau na sanyi na muna batun Asabar ta ƙarshe kamar ji aka shiga shekara ta 2025.
Wallahi
lafiya kenan.
Wallahi ku kamar ji kamar dai an kwanta an tashi kenan shekara ta
haka.
Kuma haka duk kwanakin mu ne suke tafiya fa.
Haka ne ba. Ana ƙara tsufa, ana gari, shekaru na ƙaruwa, kwanaki suna raguwa, na waɗanda Allah ya tsiba mana a wannan duniya ko? To Allah ya sa sauran kwanaki da suka rage mana mu yi abin da Allah ke so.
To amin su malam malama Grace.
Kyautata ma al'umma a kyautata ma al'umma zaman lafiya. Allah ya kara mana kaunar juna da hakurin zaman tare. Aka ce zo mu zauna zo mu saba ko?
Gaskiya ne malama Grace, amin su malami.
Wato kamar yadda muka alkawarta yau ma waka zalika za mu ba su ma'abota wannan shirin daman sada zumunci da bakin su da kuma bayyana labarin da ya fi burge su a wannan shekarar da take karewa. Kai kuma bakon ka san aka ce alkawari kaya amma bari mu fara da ai ban mance ba.
To ba kake damu ba ke da
shi ne Suleiman Adam daga jihar Bauchi a karamar hukumar Toro a kuma a garin Magamagumo. Ina gaida akwai aboki babba abokina wani mutumin Zamfari Ali Zamfara shi ne babba abokina yana sahe. Ina gaida shi kuma ina gaida Alhaji Baba Ali a cikin garin Jos kuma ina gaida akwai malam Sa'adu daga jihar Benue Zakiya. Ina gaida akwai malam Umar daga garin Ukari jihar Taraba kuma ina gaida akwai injiniya Ibrahim Adamu daga nan garin Abuja. Ina fata suna nan lafiya.
Maryam ke magana daga Accra kasan Ghana. Gaskiya biyo kun taka rawan gani sosai saboda ba mu saurare ku ba ba mu jin dadi. Ta muna gaida kowa yan aikin wajen duka muna gaida kowa kuma Allah ya kai mu sabon shekara lemai mai ta muna mun gode mu Allah da muka kai sabon shekaran ga. Gaskiya batun bare a wuce da anta leri da sauran da suke kawo muna masha Allah wallahi muna mutukan muna su sai muna jin dadin labarai na kulle wani na fulana mai shike kwance a hospice aka kashi light aka kawo Kendrick cece Kendrick na ya kuma sha ruwa la ina tuna da wannan labarin ina mutukan dariya la ina gaida kowa. Assalamu alaikum.
Sunana Malam Isa daga Accra Ghana. Godiya muke da VOA irin kokari da muke mana. Godiya muke na farko da Allah ya kawo mu wannan karshe na wannan shekara. Muna fata Allah ya sa mu shiga sabon shekara da lafiya. Ku duka ma'aikatan VOA muna gaida ku da irin kokarin da kuke. Na'am. A bari ya wuce labarin da ke bayan dariya shine Baturi na Bagubiri da Hulani dan sanda batun satan da aka yi. Wannan labarin gaskiya kowane lokaci na tuna yana burge ni yana sani dariya kwarai. Ku huta lafiya. Allah kai mu sabon shekara maimaita mana. Godiya muke VOA.
Thank you. huce madawiyar na Santa Maria Accra Ghana abar ya huce Allah ya saka muku da alheri muna jin dadi gaskiya ni dai ban ji shi ba sai na sha farastam saboda yanda nake ji sun ka ji shi kai dariya ko ne zaka ji kai dariya ka rasu mai zaka alhamdulillah wani labari da kuka baye wani baba ne ke shiga gidajen mutane da kita kalmomin su yana son suna wannan shi wannan labari ya bani mamaki wallahi da kuma wanda ya hau kan tudu kuma kayan abincin shi da abinda zai tayar da shi duka ya hau ya kare sannan kayan duka zuwa kasan nan shi ma ya bani mamaki kuma mun gode bari ya huce shike kare rubon wani alhamdulillah mun gode muku kwarai ina gaida baba na Alhaji Mazu Fadama ina gaida yan Najeriya dukkan ina gaida ku ina gaida ku da kanku masu aikin a bari ya huce wallahi kuna kokari sosai 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 grace alheri muna gaida ki muna gaida sauran masu aikin duka staff masu aikin ku nan duka muna gaida kowa ina gaida kowa ina jin dadi gaskiya ina jin dadi sosai 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 ina gaida mutanen Ghana kuma da irin kokarin da aka yi election da muka yi muka je bismillah muka kare alhamdulillah kuma ina gaida mutanen Ghana duka
da farko dai sunana Muhammad Laura Bisani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam Rabiu Sani da mama mahaifiya Tamin Abdullahi da ma irin su Umar Abdullahi Umar Ibrahim Tijani Isa Mustafa Bukar Aisha Muhammad Fatima Ibrahim sana gaskiya shi shi da suke burge ni a muryar Amurka shine akwai wato shirin tsaka mai wuya da kuma domin iyali gaskiya wannan shirye shirye na ilmantar kayatarani da kuma bayan nishadi a kodiyo shi
sunana Umar Abdullahi farko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da antina Fatima ina gaishe da mahaifina Abdullahi ina gaishe da kanwata Halima da yayata Maryam da kuma yayana Ibrahim to muna fatan Allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abinda muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matukar nishadantarwa ilmantarwa hada da fadakarwa
assalamu alaikum sunana Mustafa Suman alhamdulillah na samu daman da gaishe da mutane daman karshe shekara ina gaishe da wana Alhaji Awaji da Ishaku Ali da Shechima Usman da Mala Yaro alhamdulillah Allah ya sa sabon shekara da mu shiga Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ciki kuma gaskiya ina jin shiri ciki mai gaskiya na Radio American nan yana gaishe da mu sosai sosai
sunana yake Nusa Fesu daga Abuja ina son gaida mama na
ina maman ki take
tana kawo ina son ku gaida ƴan uwana da matan da kananan yaran su ina son su sosai ina son ce dai ai Christmas lafiya yanzu muna shirye-shirye ana an fara soyayye yanzu ana cincin ana wani da wani dai
wayanne shirye-shirye kika fi son ji a VOA Hausa
dukkan su ina so suna da dadi suna kuma suna da fadakarwa dukkan su ina so wancan lafiya uwar jikin nan ina koya mu inda zan kula da lafiya ina son su duka
to mun gode sosai
mun gode
sunana Hazza Abubakar Sulaiman man daga jihar Gombe na farko da zan son gaida hakimin garin mu Yuba ina son kuma in gaida duk yan uwa da abokan arziki wanda suke kauyen da ake ce da Itanyuwar a Balanga local government na Gombe state ina kuma son in gaida masoyan honorable Ali Isa Jesse wakilin mu a majalisa na tarayya kuma ina son gaida iyali na da matata da ƴaƴana duk da cewa ba sa can kauyen suna nan a Abuja suna zama za su Christmas a can da yan uwana kamar antina anti Hajara da ya enta da kuma retired chief judge na Gombe kamar wanda yake kamar uba ne gare ni Justice Akila Wa Heman wannan ina fata zai Christmas lafiya lau da iyalansa da yan uwa duka
sunana Lois Sambo ina Abuja ina so in ma mama na baba na kannina da abokana ina isa Christmas da fata za a yi Christmas lafiya
suna ina ne
suna Kaduna
to wayanne shirye-shirye ne suka fi ka'idar da ke a VOA
gaskiya da yau sai ina so amma na fi son muna sa junior gizo
mun gode sosai
yawa na gode
a gaskiya wannan shiri na kun da kuke yi na bar ya wuce shi ka rabon wani shi ne wato mai karatarwa shiri ne wato na hada zumunci da kuma wato ba mu dama mu da muke musamman wato kasashe da yake daban-daban da ko ƴan uwanmu da iyayen mu wallahi shi ne mai kyau kuna jin dadi wannan shiri ne saboda haka daman da kike bani ina mika wato gaisuwa na ga iyaye na tukunna wanda suke kasar nan kasar Kamaru a can birnin Gaundere wato Hajjia Zainab na gaishe ta da kuma duk ƴan uwan da suke can ina da kuma ƴan uwa nan da nake kai shi su ma nan a san Duwala.
Eh, a gaskiya Hajiya Maimuna, wato wannan shiri na labar ya wuce shi kawo rabon wani, a gaskiya shiri ne mai karaitarwa sosai, domin a ciki ana magana wato ana shiri na wato batun zamantakewar wato rayuwar duniya, wato shiri ne da ba za ta ba rasa shi gaskiya.
Gaskiya muna nishadantuwa da wannan shiri, kuma abin da yake burge ni a ciki abu biyu ne, ɗaya ne zuwa biyu, kamar yadda ake sada zumunta na farko, na biyu kuma yadda ake kawo labari na harkokin siyasa. To gaskiya kamar yadda ake bamu dama, zan miƙa nima gaisuwa ta ga masoyina Alhaji Mustafa a nan birnin Duwala, wanda ranar 13 ga watan Disemba ya gudanar da wato happy birthday din shi, ko kuma na ce zagayowar ranar haihuwarsa, wanda ɗaya ne kwanaki ɗaya ne a tsakanina da shi, ni kuma 12 ga wata. Ina gaishe shi, ina masa fatan alkhairi da fatan shekaru masu yawa. Sai kuma iyayena a birnin Yawunde, Hajiya Asama'u da babana Alhaji Abdullahi a birnin Yawunde Briketeri, Madam Grace Allah ya saka da alkhairi, da sauran ma'aikatan GOA.
Assalamu alaikum VOA Hausa, sunana Atiku Dan Yarbawa Barbadeje, ina mika dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga daukacin ma'aikatan ku maza da matan ku da wakilan ku a duk inda suke a duniya. Allah ya kara muku kwazo da hazaka tsawon shekarun da kuka kwashe kuna ilmantar da mu da wayar da kanmu da kuma ifadakar da mu. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya kara daukaka wannan tasha ta VOA Hausa mai albarka, Allah ya saka muku da alheri. Ina kuma amfani da wannan damar wajen gaida ƴan uwa da abokan arziki, musamman mahaifiyata Malama Fatiwa da aka fi sani da Tuni a garin Barbarejon Kwara. Ina gaida yayana Gajeri Shehu mai shago bakin kasuwa Barbarejo, ina gaida kanina Jibrin Alcine, ina gaida Nura mai chemist, ina gaida makwabcina Abu Chansa da yayansa Muhammadu Sani dan Umma, ina gaida dan uwana Labaran Dalma, ina kuma gaida makwabcina Bala Bature, ina gaida dukkanin al'umma garin Barbarejo da kewaye baki daya, ina gaida ƴan group din mu, ma'ana ƴan kungiyar mu ta Barbarejo Youth Development Association, ina gaida Sheikh Mustafa Ibrahim anan Ghana, ina kuma gaida Sheikh Isa Jibrin Abbas mai rago, ina gaida Sheikh Idris Abdullah. Labarin da yake daukan hankali na a wannan shekarar mai karewa, gaskiya labarin jangebe, idan ban manta ba na manta sunansa, wannan wadan nan na Zamfara, lokacin da suke tafiya shi da direban sa, barayin daji suka tare su, bayan sun tare su sai suka ce ya fito mana, bayan ya fito sai suka ga ga mutun nan dai gashi dai ko kunkuru bai kawo, ma'ana dan wada da shi. Sai barayin suka zo suna ba shi hakuri, yalla bai ya hakuri, ba mu san kai bane, sun dauka wani aljani ne suka tare. To gaskiya Allah, wannan labarin ya matukar ban dariya, kuma ne ina ga duk yayi shintinkau ga labaran da kuka bayar, musamman ma bayan ma sun tafi barayin sun ce su wuce, sai yake tambayar direban sa ina wayar ka, sai ce ai daga cikin barayin wani ya karbi wayar sa, sai ce to mu koma an karba ma wayar ka, yace a mai gida ai haka, yace mu koma. Wannan dawo wanda suka yi, kuma barayin har yanzu suna nan cikin razana da tsoro da fargaba, wai basu sadu da ba, suka ci gaba da ba hakuri har babban yake tambayar waye karbi wayar shi, sai yace ga haicen aka je daga cikin barayin har ya cire sim din ya karbo wayar aka bashi suka wuce. Gaskiya Allah, wannan labarin ya matukar ratsa ne, da fatan Allah kara hazaka, Allah kara daukaka, Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2025 cikin sa'a. Alhamdulillah, nagode VOA Hausa.
To ni labarin da wato cikin shekarar nan, labarin da ya fi burge ni, ina ga akwai wani mai sauraron mu ne ya bada shi,
ko dai na Fulani Abubakar ne ya burge
shi a ba shi bane ba Malama Grace wannan ne dai wannan labarin turakin jengibi wannan din na Malama Grace shi ya burge ni amma ba sai sai da faɗe ba wato da su sani su da ai ko kuma su da ai jijiyar mu da shafukan mu na abin nan
kuma
ba su tuna ba su je shafin yawa shafin mu na gaskiya ne sannan kuma sannan na biyu wanda ya fi abin nan kuma wannan kuma wani labari ne da wannan aboki aiki dan uwa daga jihar Zamfara wato ina nufin honorable Ibrahim Dosara sadda ya hira da wani malam dogo ake kiran shi a abin nan yawa wanda yazo shi wai a kira masa wai inda budurwarsa aka
yi a kira miji eh da ya zance ko
da ya shiga cikin gida sai ko da shi abokin shi ne ya tabo sakkwato kowa abin nan daga filin jirgi ko gansu a burki duka sai ya ce wallahi aljami ne wadannan ga bai babur da gaskiya wannan labaran su suka burge ni suka ci wato kullum kuna su ina jin dariya
kare to mako mai zuwa ma'abota wanda shirin zamu ba ku dama ku mika gaisuwar sabuwar shekara
da kuma fatan da kuke da shi
yawa a shekarar da za a shiga da ita
shekara sabuwar shekara Allah ya da haka ne
to Allah ya nuna mana kamar yadda muka saba za ku iya tuntuba wakilan mu ko aiko za ku iya aiko mu kullada ku aiko mana ta hanyar email za ku kuma iya aikowa ta wannan hanyar WhatsApp duk dai wanda ya muku daidai sai mun ji daga gare ku
da haka ne
to mun ga malama Juli na daga bana hannun su gidi da haka ti da su jabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin nan
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu zaman lafiya da abin da lafiya ta ci Allah ya nuna mana sabuwar shekara ta 2025 a cikin alherinsa da alheri
Azuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya